sani kai ne adan safiya ta shewa kai ne ni duballa da ba nake so shewa kai mini kai ne cikin mantuwa ta shewa kai ne tini ya sir lagbari ya ainal murade waya kausali ba de sira de lagiwa ni a
bai ya barhamu kai sarmada
fushi malamai kan biya. Daukacin duniya
bai ya Abraham kai sarmada
ni na gane sunan ka na kuma san sufofi duka na gane zatin ka ga zancan cikin zantuka na samu kwayar abin so gashi na kai nika na sanya zangar ni ya jirmi kawai sai da ka san da ta faidar Abraham ba sai dauke buga bisa kaunan kirai kage yanda za su jiya
bai ya Abraham kai sarmada
to yau babu tsoro aboki na fito ka sake ka fahimci gauzi cikin aikin da kowa yake ka kore shakku da kokonto a daidai kake ka kare saito a hanyar nan da kowa yake hanzin ta ya askake daga lunguna da kwana yau babu balle karo da waya
bai ya Abraham kai sarmada
bairar ka Abraham dai ta mamaye duniya bairar ka Abraham ta cire sisige da kaya kowa yana ji ki koda bai sani ba shiya almajiran ka yau suke zaman lafiya wallahi na sallama a gare ka kai da ka ba yau banda sani
bai ya Abraham kai sarmada
hausi ciki ne yake ga zulma arifu ko mai shehu yayi shi yake sarahamu mai jega mai wula biyayya suke ga Umar Zanda Abdul Qadir Zaria
bai ya barhamu kai sarmada
Shaibat al-Hamd daya cikin mazajen jiya
Bai ya barham kai sarmada
To ga Ahmad yarwa al-amarin da girma yake zancen da yayi kan Abu Isa kabili yake sarki Khalifa cikin gausi rikakke yake baban Fadila Sharaf uba ayyuka ne yake siri jazuli da siri da mamusin sallama Kun sayi bil wakatin kake shi kai kai jiya
Bai ya barham kai sarmada
Shi kuma Habibu Batija ne sananne yake an kira shehu shewa Habibu Salle yake Basari Shagi Ibrahim Hadimi ne yake Allah saboda mazajen nan ka sayin sake nan zan tsaya a cikin wakar gata Ya barham kai sarmada